Teo. Ngam ce za a sa abu a kan wani abu kan
arkir
da wannan an rubuta haka.
Aha.
Ga ko ga ko
iswa ha ha da
kaman za harbe abu
oh ha ha
ha
yawa
yawa gha
that's right
ha
wannan ba
is sorry could you say it again
ha
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 ha arrow auto hafu
hafu
but for this is a hafu arrow is a
hafu
this one
yeah
arrow hafu
wannan ba ngan ce
look now is a margin language because I didn't look
that's well. My
this is how
you pronounce this is part
hafu
yeah
hafu
arrow
g-h-a-f-u
yeah
mm-hmm
haka ne to wannan ba an doka abu
hri
gegedo wa ina
eh
ina ke
wannan wannan
wannan
eh gegedo ko kace shi
gegedo
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 kasan nufin shi ko
picked
eh
pick
wato sorry
supply
nan dai wanda an san nan
wannan
eh
gegedo
ka taba ji wannan ko
wannan yayi pigeon margi pigeon
eh amma dai ya ana ce da shi
wato kamar abu a kasa
ya ana ce shi a baki wannan wanda ya rubuta nan
amarki
hari
hari
wannan da ya rubuta nan wanda ka gani nan an rubuta ya in ga ka ce shi
gegedo
to ka ce shi
wato
yi kuma yi wannan
gegedo kamar
eh na sani a yi ka yi cikin
wannan shi ka yi cikin
ka yi wannan
are we in difficulty on this one
yeah
this one
you see it's a spelling you see
oh spelling go
he has put it wrong I think it's ya
Yeah, do.
Oh, some put it.
Yeah. Oh, yes.
It's make fun.
Oh, yes. Something as you kick it and then.
Present less.
You can
match it.
Kick it like
oh.
Match it.
So, it's.
What is the word? How do you say it, Maggie?
So,
yeah.
Yes. So, yeah.
Yeah.
Yes.
Yeah. So yeah.
Yes.
That's very interesting. You hear that is a fricative.
Yeah.
This
is yes. It's
the
first time.
Yeah.
But
yeah.
This
pickup. One number.
Yambal.
Yambal. Yambal. This is quite correct.
Yeah.
Yes. Yambal. So say. Katsakar.
Yeah. Are you Shikuma?
Yambal.
One number.
Yambal.
Yambal.
Yoga.
Yambal.
So one number. One number. To baban tukunya kenan sa ruwa
aha
ya yana ce shi
oh
shine kine wannan
ha
kuna da magana haka ko
big pot
ha yes ha
to
big water pot ba
za ce a doka
wato hurry
hurry yes
this is a ha is not correct h u r e hurry
hurry
this is a correct
just stop for a minute just check
that's fine water
Yeah.
So, Nangu have a kifi.
Kifi.
Jaguar. Yes.
Mm-hmm. Jaguar.
Fish, but you know that is a different
kind of fish. That's the smallest.
This is a special.
Jaguar.
Proper one is that we call it kifi.
This is so say.
Yeah. So, quarkwata.
Quarkwata.
Jangar.
Yes.
Jangar. Jangar. Jangar.
Oh, yes.
Jangar.
Jangar. Jangar sosai.
Takar dafa ko litafi.
Kakadu.
Kakadu.
Yeah. To ganga fa.
Ganga.
Yeah, kuna
kile. Ganga.
Kanga.
Ganga.
Kanga.
Kanga.
Har shi fa.
Kanga.
Kiar.
Kanga.
To nan har shi.
Kiar.
Kiar.
To mutum yana da ciwo, akwai wani irin ciwo haka kaman
kekika.
Kekika. Kekika.
What
the
it's not core for
yeah.
It's a special feel like a TV.
As
TV.
Yeah.
Yes.
How do you say it again?
Kekika.
Kekika.
Yes, thank you.
Yes.
Yeah, it's good. Yeah. So the unknown.
La.
La.
To dig
to
la. La.
As digging.
La.
Digging.
Kamarkana
tuna on
it.
To bakafa.
Baka laga.
Laga.
Yes. Laga. Mere
to mata meche de
mala
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 to waka ka
mama
wannan
mada
waka
na
o na oh na
Okay.
Yes. Rak sini. So gelaba. Kamar abu ye dede ba.
Gelaba.
To. One number. Akwai wani magana haka.
Rak sini.
Kuna dashi.
Babu.
To one number. Nanche. Doka abu. Arike shi.
Kazibia.
Zibia.
Akwai rak sini.
Zibia. Wato. Karike shi.
Nanche Amerika abu akwai wani magana kamar rutsini
babu rubutsini shine wato
writing that's one rubutsini yes this one is writing
one number
rubutsini
rubutsini
wato zibia
zibia
aziz wato zibia
aziz to kace wannan kuma ji to write
Rubutsini.
Yes. Aiwa safa.
Guara.
Ikache fi wanjum kuma.
Guara.
Yowa.